wato ina aituna lokacin ina secondary school kamba nazo hutu Allah ya sani ga mu da wani inyamuri yazo ya tsaya can bakin ran da auto asibiti yace mai mallam da Allah yana tambaya in English ina ne rabani ce wace rabake ne yace garin premier nace ga ka cikin rabace yana nihin premier of northern Nigeria sa Ahmadu Bello sallallahu alaihi ga gidan shi can mutumin nan sai kwantar da kai ne bisa steering ya daga kai sai ni gane hawaye yanzu garin premier ya kamata a bari na
Abubakar Yusuf dan masanin raba kenan wanda ke magana da yawun masarautar raba mahaifarsa Ahmadu Bello Sardauna yake nuna yadda aka fita batun gidan na premier to ko me dangin Sardauna da ke zaune a garin har yanzu za su ce akan sadaukarwar da yayyuwa Najeriya
sunana Hamza Bello Raba da nake na jini tsakanin rishi kanan babana ne a gaskiya muna matukar bakin ciki wanda Sardauna ya taimaka mu bas kyauta muna ba ga sunan shugabannin arewa babu iyaka ya kamata mutane su dibe mu da idon rahama muna cikin matukar jahilci da wahala amma duka an hita batun mu yanzu mutanen mu na raba ga sunan babu wani aiki ko ƴan masana'anta alhamdulillah in Allah ya hukunci wa ga da gwamnati ka tattalin yin muna to za mu samu ƴan madogara to mutanen mu su samu abin duk da makarantun ne a kasar ra bayan makaranta ga tamata guda a garin mu to sai wata junior secondary school kaga wannan wani abin bakin ciki na
Abubakar Balaraba Yariman Raba shi ma jigo ne kuma mazaunin garin na Raba
Raba local gamma cikin garin Raba babu project guda na fitar gamma wanda fitar gamma za a yi a ci gashi don Sardauna an kai shi halin yanzu ma bamu da hanya da za ta tashi da lambar Raba ta kai Bakura tana nan bandik suna ta quantum bona suna kashe mutane akan ta cikin Raba ward 11 a gare mu ward 3 dai a da wuta babu wuta ga muna an ba mu wahalci yanzu zaka raba akwai inda abba a samun service na waga waya ta salula kai mu da Lahore hospital dai mun ka tunawa wanda Sardauna ya kafa ta tota outreach medical outreach ta yi treating din mutum patient 2000 kyauta ita dai muka tunawa ta tuna da Sardauna
a rana irin wannan kungiyoyi sukan shirya taruka domin tunawa da sadaukarwar da premier yayi wa yankin arewa da ma Najeriya baki daya Zaidu Bala Kofar Sabuwa shine shugaban kungiyar muryar talaka na kasa wanda takan shirya irin wannan taruka a kowace shekara.
Duk yawon da muka yi ko ina muka hwada kasa sai mu ji an ce Sardauna yayi kaza, Tafawa Balewa shi ya gina kaza. Koyo shi sai mu ga cewa dan kankanin lokaci sun ka rika. Amma ga hinan duk wasu abubuwa na cigaba da aka kawo yankin arewa sai mu ga cewa kusan kaman mulkin su da. Kuma suna kowa ka son yi kwaikwayo da su. Mu ga cewa Karonga gidansa Ahmadu Bello Sardauna nan jiha Sokoto nan zamu towa mu yi addu'o'i mu yi kasida
yanzu dai shekaru 55 Ahmadu Bello Sardauna baya duniya amma har yanzu ana tunawa da shi abinda suke ganin bai rasa nasaba da gaskiya da adalci da yayi a lokacin shugabancin sa wanda kuma abin koyi ne ga shugabannin wannan lokaci Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya